Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Wata makwancin guguwa da ta ratsa kudu da tsakiyar yammacin Amurka ta halaka akalla mutum 11. Bayanai sun yi nuni da cewa guguwar ta sauka a akalla jihohi 7 a sassan Amurka, inda har ta sa wani dandamalin wani gidan rawa ya rufta a jihar Illinois. Jared Gaya, jami'i ne a hukumar kula da yanayi a Amurka.
As we transition here from March into April, we do get occasional severe weather and tornado outbreaks.
Yace a duk lokacin da aka shiga watan Afrilu bayan fitowa daga watan Maris, akan samu irin wannan guguwa da yanayi mai tsanani, musamman ma a tsakiya da gabashin Amurka.
Northward into parts of the Central Plains and Midwest.
Masu gudanar da bincike kan mamata sun ce mutanen da suka rasa rayukansu hudu daga garin Wayne suke a jihar Arkansas. Sannan an samu rahoton mutuwar wasu mutane a Alabama, Illinois, Indiana da Mississippi. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a bayanan da suke fitarwa a kullun kan Ukraine cewa babban janar ɗin sojin Rasha Valery Gerasimov ya gaza cimma burinsa na ganin an kai wasu jerin hare-hare a Ukraine da zumar faɗaɗa ikon Rasha a yankin Donbas. Gerasimov ne ya karɓi ragamar tafiyar da dakarun Rasha a yakin da take yi a Ukraine a cewar rahoton na ma'aikatar tsaron Birtaniya. Kuma ga bisa dukkan alamu cikin kwana takwas da ya karɓi shugabanci ya gaza taɓuka komai. Ma'aikatar ta ƙara da cewa Rashar na tafka asara idan aka kwatanta da nasarar da take samu, inda take kassara ƙarfin dakarunta. A ranar Juma'a, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya zauna bayan da shugaba Vladimir Putin ya sanar cewa ya cimma matsaya da Belarus wacce ta amince zai girke wasu makaman nukiliya a ƙasar a watan Yuli. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Pakistan ta ce akalla sojojinta hudu aka kashe bayan da wani gungun ƴan ta'adda ya tsallako daga ƙasar Iran ya kai hari kan wasu dakarun ƙasar da ke sintiri a tsakanin ƙasashen biyu. Harin ya auku ne a lardin Kesh da ke kudu maso yammacin Baluchistan, kamar yadda wasanarwa da dakarun Pakistan suka fitar da ce. Ofishin jakadancin Iran a Islamabad ya alawade da harin, inda ya miƙa saƙon jajensa ga iyalan sojojin. Firayim Ministan Pakistan Shehbaz Sharif a nashi ɓangaren ya nuna takaicinsa kan kisan dakarun ƙasar tasa, yana mai cewa sun mutu a matsayin jarumai. Jakadiyar Amurka a Kenya Meg Whitman ta yi alawade da harin da ake zargin wasu 'yan sanda sun kai kan wasu 'yan jarida yayin da 'yan adawa ke zanga-zanga a ƙasar. Rahotanni sun yi nuni da cewa wasu 'yan jarida shida da ke ɗaukar rahoton zanga-zangar sun ji rauni sannan an lalata musu kayan aiki. Bayanai sun yi nuni da cewa Eric Isinta na gidan jaridar The Nation Media da Timon Abuna na Standard Group sun ji munanan raunuka, lamarin da har yasa aka garzaya da su asibiti. Ana dai zargin 'yan sanda ne suka jefa musu hayaki mai zaƙwalla a cikin motar da suke ciki a ranar 30 ga watan Maris, yayin da 'yan adawa ke bore. Rundunar 'yan sandan ƙasar ta Kenya dai bata ce ufun ba, sannan bata kama wani da ake zargi da laifin kai harin ba. Idan muka leƙa fagen wasanni, ɗan wasan na fili Victor Osimhen ba zai buga a karawar da ƙungiyarsa za ta yi da AC Milan a yau Lahadi ba. Ƙungiyar ta Napoli ta sanar a ƙarshen makon nan cewa Osimhen, wanda ɗan asalin Najeriya ne, ya ji rauni a ƙafarsa ta hagu. Ta ƙara da cewa mako mai zuwa za a duba yanayin raunin nasa a ga ko zai iya komawa buga ƙwallo. Wani rauni na Osimhen ya sa magoya bayan ƙungiyar ta Napoli sun fara dasa alamar tambaya ko ɗan wasan, wanda shi ne ya fi yawan ƙwallaye a gasar Serie A ta ƙasar Italiya, zai iya buga wasan kwata fayar da ƙungiyarsa za ta yi da Milan a gasar zakarun nahiyar Turai ta Champions League. Osimhen ya zura ƙwallaye 21 a wasanni 24 da ya buga a wannan karkar wasa, lamarin da ya ba ƙungiyar tasa ta Napoli ba da tazarar maki 19 tare da zama a saman teburin gasar ta Serie A. Osimhen ya ji raunin ne bayan da ya dawo daga bugawa Najeriya wasa.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sauraron shirin kasuwa a kai miki dole. To yau shirin kasuwa a kai miki dole yaya da zango a wannan kasuwa ta Baje Koli dake kofar gidan raya al'adu na gargajiya, wato gidan raya al'adu na Abdulsalam Adam dake nan birnin Damagaram.
Assalamu alaikum, gani nan a wata rumfa da ta hada kayayyakin gargajiya. Sunan malama.
Assalamu alaikum, suna na Shatibu Kare, president ta aikin hannu daga Tant. Wallahi wannan kasuwa tabarkallahi wanda yazo ya gani na kakayaki iri-iri wanda ake
yi.
Akwai akoshi na gargajiya da goshi bukuru ba komple da faifan shi da zuwan shi da kuyarkin shi mata cintuwa
da koshi a cikin
da koshi a cikin tsu na kawo ciku na kawo lohiya na kawo wake na kawo dawa na kawo kayan kamshi garin dan wake ne kusne wasa wasa dambu ne kwariya gidauniya zanan na ita ma da liddahinta da kindanta da faifanta
ta shan hura
ta shan hura kawai he dama kural ma akwai ta
ba shan kaso ya kasuwa
to kasuwa kin san sai dai a ce yanayin ta amma muna kai kuka ran Allah mu gabatar mu da Allah
amma kin sabu zuwa irin kasuwannin Baje Koli
wallahi kasuwa Baje Koli ko ta ina ina zuwa ko ta ina wallahi ina zuwa ina kai kaya ko wallahi masha Allah wannan mata gida da aka ce mu ar muka zo dan mu hudu jihar mu kunya kullun bai wa mu je mu hudu ta wani mu kuma ta mu gata
to ya kike ganin karkuwar kayayyakin mu na gargajiya a sauran kasashen da kike zuwa Baje Koli
wallahi kayan mu na gargajiya tsakani da Allah muka sai Baje Koli gaskiya yanda koran gazanannu suke da bukurin ga gaskiya da kana muka safara na gona tsakani da Allah wallahi da himma suna sai buwa na sai da gudu wallahi
yanzu kuma wannan bukurin naki da waiwai da wannan ƙwarya gidauniya ta shan fura da liddahi da kindanta nawa nawa kike kai da farashin
faratin su to namu nan gida da nan can ba dai bane tunda namu nan can namu nan gida gidauniya complete shi ka biyan ne ako shi complete shi ka goma ne amma kasashen waje ne wannan bukuru shi ka 20 ne complete gidauniya shi ka goma ce complete kuma wannan tuku ba yanda babu akwai na jika 2 da rabi akwai na jika akwai na 300 akwai na 150 akwai andala 100 kowa daidai karhin shi
to kaman miye kubewa naga akwai miye kubewa da dawo gona da suwaki su kuma na operation su
operation su miye kubewa kanana chest jika ce maybe mata akwai ta 300 akwai ta jika dawo gona wannan bada ake ce mata elgaugawa 150 tiya wake jika guda malohiya fiya da ladari kuma akwai na sak kilo kilo da muke yi mu kiran da muke yi muna so dan Allah nan su kama mu masu hannu da shuyi gaskiya mu yanzu wannan noma ne nayi in ba dan da nayi noman ba gaskiya ban da kudin da zan sai kuma ban da wanda zai bani in shi in auna a kasuwa.
Assalamu alaikum malama, sunanki?
Sunana Afsatu Musa. Kasanan dai miya ce wannan miya malahiya wannan ta kudi ne. Wannan lemu ne bisa na tsamiya wannan na waro ne. Wancan na dan kuka ne wannan garin wake ne. Wancan maganin estoma ne wancan kwatatasai.
To ya kasuwa?
A kasuwa alhamdulillah. Ana sai.
To kamar nawa ne farashin waɗannan kayayyakin na kikin dan zana mana?
Kowane da farashin shi daban-daban. Wannan shi miya jika-jika ce wannan ta kudin kanana 60 wancan kuma 120 wannan kuma shi ma 50 wancan su kuma jika-jika ne rogon dan waken ne garin dan waken ne wancan kuma ganin estoma shi ma 60 ne miya kuka ita ma jika-jika ce
to kamar dama kin saba zuwa irin wannan kasuwa ta Baje Koli ko wannan shine karo na farko
muna tahiya wannan ba shi bane karo na farko mu ne yamai dai dai muna zuwa da inda aka kiraye mu
nan ina tare da wani malami. Assalamu alaikum, suna malam.
Wa alaikum assalam, sunana Mala Aminu. Abin da ya kawo ni nazo naga kayayyakin ne gaskiya san burge ne tabarkallah masha Allah saboda amfanin su da kuma wasu abubuwan da ana kawo mana su daga wani wuri kuma yanzu sai na gani ana sarrafa su nan nazo na duduba na tambaya akwai kamar farsal wannan da sai magana da biyan addu'a kuma kamar akwai kuɗi da suke yi wanda ake dan amfani da shi kuma tabarkalla ta kuɗin sun gyara shi sun tsaftace shi da su diga digai kuma akwai kamiya kuma kamar albasa ma suna busar da ita wani kayan abin da ake noma maimakon ya lalace to yanzu an samu hikima wanda ake adana shi kuma tabarkalla abin yayi kyau yadda ka san a kasashen waje
ka sai amma matanka
a gaba zan saya dai yana da duba insha Allah na zo in sai wanda za a dan yi amfani da shi mu dan tattafa mu ma
assalamu alaikum malami
wa alaikum assalam wa rahmatullah
sunan malama
kabiru jibriya mun kawo kayayyaki na namu na gargajiya na aikin hannu akwai su kakko su fu su kafi su sa
kayan wata ne
dai ni kayan wata namu na gargajiya ba kafi santir su alibi
shi ne ake ce ma belt ko na karme na sawa a waje
na sawa a waje ba balka akwai zubanya na azurwa
buga wannan can ina gani wannan kamar irin kayan bugaje ne mine ne shi kuma
wani wanda ake sawa wanda ake ma ragumi ado
kayan ado raguma
insha Allah
insha Allah wannan kuma fa
wannan
na sawa
wannan na maza ne wannan a wuya ake sa shi na buza ne bugaje insha Allah
kamar na angwaye ma ko kamar nawa ne frashin su
ba ne yan gaba saboda akwai wanda zai zo sari akwai wanda zai zo wanda ba sari bai yake so ko biyu haka
kamar shi wannan carpet din nawa
wannan carpet muna sai da yayi shi complete da puff din shiga kiran guda biyu jika sakin wannan muna sai da jika uku wannan adan raƙumi akwai na 12 akwai na 15 akwai na 10 duka ba inda bin ma'aikawa daga nan Mali Burkina Benin har zuwa Maroc ta Aliji duka mai aikawa
da iso wani shago assalamu alaikum malami
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
wa barakatuh
sannu su malam halil muna sai da kamar irin azurbobi irin kayan fulani sakiyoyi murjani da sai sauransu gaba da haƙorin makarin daga sanar
to kamar yaya farashin yake
to farashi dai mu dai yanzu dai farashin sosai muna da ragi sosai su wanga sakiyoyi na hannu muna ba da su kan 400 shine free market zo banya akwai wannan muna sai da su 30
ana ga da haƙorin makka
haƙorin makka akwai na dala 100 akwai na dala 40 ma
na zinariya ne
ba zinariya bane hakuri ne dai mai kyau
na wace ruka take so
ruka take so muna sai da ta kan farashi dala 30
aya ci niki
to yanzu dai mu ce alhamdulillah amma yanzu nan muka fara kasawa
sunan malam
Alhaji Murtala Badamasi Kano Nigeria mukan kawo riguna kala-kala da kasashen waje dunkuna na bariki na sha'awa garan bubu na manyan shaddoji na manyan mutane madala malumalin garin bubu da na shaddoji da na cici kala-kala mukan kawo na manyan na samari da na dattawa da na tsaji da na yara kanana da na irin na kowa muna kawo insha Allah
to kamar ya farashin yake
aka samu na jaka 25 irin na manyan riguna haka akwai samu 40 yayin shaddoji da kuma kufta na hannu haka na jaka 20 zuwa 18 zuwa 20 25 duk muna da su kuma yan masu sauki-sauki haka na 10 zuwa dan kasa kadan haka duk muna da su kala-kala
to ya kasuwa ciniki
haji haka kasuwa ba kasuwa wallahi haji
sunan malama
Ramatu Mahmudu Kanya Malam Gasha magunguna ne nake saida ina saida maganin zafi rana ba su rika kan gaba infection ko me gaigai ko me tsiro duka ina da magani shi kuma ina da maganin diabetes ina da na tension magungunna dai kala-kala can ganyen magarya ne wancan kuma bazar kwaila ce wanda ake hada tsimi na amare da ita
ba shakka wannan kuma fa
wannan bagaruwa ce wannan kuma karaki ne wannan hankufa ce ita ma muna hada maganin basir da ita wannan kuma karangiya kusa ce
karangiya kura
ita ce ana hada mallaka da ita kuma ana hada maganin infection da ita
to ya kasuwa
kasuwa alhamdulillah da ana sai da Allah sa albarka
sunana Shehu Abdullahi Sufi
Malam Shehu na ga shagon naka masha Allah kaya zaka iya zana mini ko da ni da menene ka kawo nan kasuwa
muna da magani kamar haka wannan kinga shine na bakin rafi magani ne na karfin maza wannan magani ne na bangaren iska ko kaga mutun ya fita da gudu sai an kamo shi wannan kwalli ne na bangaren kaikayin ido ko kana gani garara garara ko kana gani dindimi dindimi wannan Zainab kenan man gashi ne
eh
wa wannan mutun
anti Allah shafa
insha Allah wannan ajira anti Allah sun da keji mata suke fada hajiya wannan da yake gani ita ce ne wanda ake cewa mai gida ta wona shirya yawa
to kuma yaya mutane suna zuwa suna saye
alhamdulillah da mazan da matan kowanne yana siya bakin gurgurdo
dawa dan mai dawa Baushi salamu alaikum
amin alaikum salamu hajiya
sunan Baushi
Baushi Ibrahim mun kawo magunguna iri iri akwai na istoma akwai na diabetes akwai na zangana akwai talaran iska akwai kuma manjimuna ko bangaren rike wajijiya ko bangaren tsohon targade ko tsohon kariya ko tsohon cirar nama wannan watan kado ce wannan watan majiriya ce wannan watan tankuci wannan dila ne wannan kirkeci ne wannan damusa ce
ba shakka
wannan mazo ne
ba wani hoihoi ina gani da wuri ga kuma wani hoihoi can da
wannan hoihoi in mutun yana so bincike ne ake mun
ga wani hoihoi nan
eh shi wannan hoihon kamar yanzu in mutun iska ce take damin shi kawai in ya dora hannu in ya juya muka gani in ji tace in baka iska ce in wala ce ma ga yamu
yanzu na dora hannu na shi kenan sai a ga yamu
sai a ga yamu ki abin da kenan duk abin da ke damin ki kika dora kawai sai a ga
ba wani kashi ne ina ganin shi kafin
wannan wannan ba kashi bane kan babba da jika ne
babba da jika
eh shine iyakar iska dan wannan haka sa talalan iska a ciki
to ya kasuwa
kasuwa alhamdulillah tunda dai
dama ka saba zuwa kasuwa baje koli ko ko shine karo na farko
ina zuwa baje koli ina zuwa Burkina muna zuwa Senegal Ghana ina zuwa Kaduna
ina tun karo wani shago sai kamshi ya bige ni assalamu alaikum
alaikum salam mare kilewa sale
kilewa sale alhamdulillah inda ka su kilewa sale alhamdulillah to inda tunan
sai bakura ari
to bakura ari muna iya sanin irin abubuwan da kake sai da wannan shago naka
akwai shiga suna akwai su kumura su gaggab su sandan su alud
madalla to kamar nawa nawa ne wadannan kayayyakin naka
wannan ai kayan ka sai akwai na jika uku akwai na jika biyu akwai na jika biyar
kalemi amma na ga wannan babban bokitin shi ai ya hiji kadiyar ko
ai kanan ne ai duk duk gaba daya ne muka yi akwai na jika 25 akwai na jika 50 wannan na ruwa su kuma jika biyu da rebi rebi haka jika 1300 haka muke sai da
muke gari ka zo
daga Maiduguri na zo
daga Maiduguri
juranin
to kai menene aikin ka a wannan kasuwa
da ni sikita ne wannan garden ne ni kenan ga kula da runa kuma su zo suna so a ba sa runa sai an ba su yi musu salon runa ba mu so da sabke mu san da guri da kazan ta haka kuma muna so da yar barki saboda wurin ne babu mu kenan ga gyara gyara sika mu zo
kai ne mai shasharewa da gyara da kafa runa
oi da wani kalandare wanda an kawo drafo da yanda daddy gurin ya kara ni maso kuma ana so sanan gurin ya kara burge shi ne
to madalla ma sauraro duka duka anan muka kawo karshen wannan shiri na kasuwa akai miki dole wanda ni Tamar Abari na shirya na gabatar sai kuma wani jikon insha Allah
shirin bi o in Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Sunana Reverend Dr. Shuaibu Yambel shugaban makarantar tauhidi na Ekwa a Bayara wato Ekwa Theological College Bayara godiya ga Allah abinda ya shafi alheri daga Allah yake kuma abinda addinin Christianity ya koyar shine ko wani Kirista yayi alheri wa dukkan al'umma ko ka san shi ko baka san shi ba ko yana addini tare da kai ko ba tare da kai ba kuma alherin yasa Yesu Almasihu ya zo cikin duniya ya koyar ya wa'azantar shi ma ya aikata alheri a mutane daban-daban da kutare da makafi da guragu da ma waɗanda suka kamu da cututtuka iri daban-daban yesu yana so mu koyi wannan sai annabi sai yace albarka ne ku masu tawali'u gama Allah yana jin dadin wannan yana ce mana mu yi jin kai ga kowa domin mu ma mu sami jin kai a wurin Ubangiji Allah kuma duk wani abin da ke da kyau abin da ke da gaskiya abin da ke da kamun kai a ciki yana ana so Krista ya zama mai jajircewa a ciki da cewa yana yin ayyuka masu kyau Allah ya ji dadin sa ya sami albarka a ranan gobe kiyama
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan shafe-shafe don sauya kalar fata da aka fi sani da bleaching Bleaching ko shafe-shafe don sauya kalar fata abu ne da ya zama kamar ruwan dare a tsakanin al'ummar Najeriya musamman matasa mata da maza a lokacin da take jawabi a wurin bude taron wayar da kan kafafen yada labaru na shiyar kudu maso yamma a Najeriya shugabar hukumar kula da tabbatar da ingancin abinci da magunguna ta kasar Mojisola Adeyeye ta buƙaci 'yan Najeriya da su lura da irin illolin da ke tattare da irin waɗannan mayukan shafawa Dr. Mojisola Adeyeye ta ce amfani da irin waɗannan mayuka na bleaching kan haifar da ciwon daji da yin illa ga muhimman sassan jiki da haddasa kumburin fata da sauransu shugabar hukumar TANAF ta kuma ce ko a shekarar da ta gabata sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustafa ya ja hankalin hukumar ta hanyar aike mata da takarda kan daukar matakai don dakile waɗannan bala'i da ke yaduwa a tsakanin al'umma inda ta ce tuni hukumar ta fara aikin wayar da kan jama'a a kafafen yada labaru da aikin leken asiri tare da kai samame a wuraren baje kolin kasuwanci don kwace irin waɗannan kayayyaki hakan yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da Dr. Khalid Sunusi Kani dake bada gudunmawa wajen wayar da kan al'umma akan cututtuka da dama dake aiki a asibitin koyarwa na Muhammad Abdullahi Wasi wanda aka fi sani da asibitin Nasarawa a jihar Kano inda yayi mana bayani game da bleaching da illolin sa da farko ya fara da bayani ne kamar haka
abinda masu sauraron mu ya kamata su fara sani shine shi wannan ta'ada ta bleaching abune da a yanzu haka yana ciwa al'umma to a kwarya musamman a nan nahiyar Afrika mata da yawa sun dauki wannan ta'ada suna ta yi ba dan wani abu ba sai dan su gusar da wannan baki da yake cikin jikin su sannan kuma su ga sun zamanto wato farare suna ta sheki suna ta haske to wannan nan mayuka da ake amfani da su ana kira su da bleaching cream ya kamata masu sauraron mu su fara sani cewa ita wannan bakar fata ba wai wani abu bane ba da kawai aka haife mu da shi ko kuma kawai aka ce ba a san mu aka yi mu a haka a'a da akwai abinda yake faruwa a jikin bil'adama da akwai waɗansu kwayan halitta ko kuma mu ce ƴaƴan halitta a jikin dan adam wanda muke kira da melanocyte waɗannan ƴaƴaye na halitta wato cells su ne wanda suke jikin fata wanda kuma suke ba mu kala na wato baki-baki da ake gani a jikin mu wannan sinadari ko kuma waɗannan wato ƴaƴaye na melanocyte suna fitar da wani sinadari wanda muke kira da melanin wato shi wannan sinadari na melanin shine abinda yakan ba wa bil'adama baki a cikin jikin sa wanda ita wannan fata da masu sauraron mu suke gani a jikin su ya zama wajibi su sani cewa ko dai fatar dan adam zaka iya raba ta wato gida uku wacce take sama da wacce take tsakiya da wacce take can karkashin kasa idan kuma ga dama ta fasata ta iya zama wato wajen gida bakwai to waɗannan fatoci da suke cikin jikin bil'adama Allah subhanahu wata'ala ya shirya su ne yayi su ne domin su bada kariya da kuma ingantacciyar lafiya a jikin bil'adama to su waɗannan mayuka na bleaching idan mutum yana amfani da su suna kokari wajen dakile tasiri na shi wannan kwayar sinadari da ake kira da melanin abinda yake bada wannan baki a cikin jikin bil'adama kenan so idan mutum yana amfani da waɗannan mayuka da akwai yiwuwar waɗannan fatoci da muke magana akai wajen ninki ninki wajen guda uku ko kuma kace idan ƙara fasawa kace guda bakwai waɗannan mayuka sukan yi tasiri wajen kwakwale da yaɗe ita irin wannan fata wanda mutum yake gani a matsayin mara kyau kenan wato baka kenan to idan ana wannan dakile wannan sinadari to shine mutum yakan ga ya zama dau yayi haske kenan
to likita shin wasu irin illoli ne ke tattare da yin bleaching
waɗannan mayuka da ake ta amfani da su a tsakanin maza da mata ina mai tabbatar miki suna da illoli masu ban mamaki da akwai illolin da zamu iya cewa suna da jibinci ga su waɗanda suke yin amfani da waɗannan mayuka da akwai ma illolin da waɗanda suke tare da waɗanda suke amfani da mayukan za su iya shafar su da akwai illolin da idan mace tana dauke da juna biyu wannan mayuka da sukan yi amfani da shi na bleaching shi ma zai iya cutar da dan da suke dauke da shi a cikin cikin su a yayin da suke da juna biyu bari mu fara da illolin da waɗannan mayuka sukan yi wa masu amfani da shi zaki ga cewa mata waɗanda suke amfani da waɗannan mayuka da akwai yiwuwar za su dinga wani irin hamami da kuma wato karni waɗannan mayuka sukan kawo wannan hamami sakamakon waɗansu wato chemical sinadarai da akan yi amfani da su wajen hada waɗannan magunguna wannan hamami da wari da zaki iya jin masu dauke da wato wannan ta'ada ta bleaching suna yi yana da jibinci da fatar su da takan wato kwakware a cikin yayin da suke amfani da waɗannan mayuka zaki ga cewa idan mutum yana amfani da waɗannan mayuka wani lokaci idan sun zo kusa da kai zaka dinga ji kamar karni irin na jini dalilin da yasa akan ji irin wannan karni na jini shine zaki ga cewa idan mutum yana yin bleaching kamar abinda a Hausa take cewa mutum ya ci bleaching zaki dinga ganin jijiyoyin jinin sa ko magudanan jini a wajajen saman fatar sa to idan rana ta zo ta daki wannan fata ta bil adama zaki ga cewa wannan karnin jini yana fitowa to wannan shi ma ba karamar illa bace shi kansa wanda yake bleaching din zaki ga cewa yana jin warin kansa da kansa sannan wannan illa ta bleaching bata tsaya a nan ba zaki ga cewa mata waɗanda suke bleaching ko maza waɗanda suke bleaching ba sa son shiga cikin rana dalili shine yayin da suka shiga cikin rana suna ji kamar ana kona fatar su ne ya zama wajibi mutane su sani wannan bakar fata tana taimaka musu matuƙa kwarai da gaske wajen ganin cewa zafin rana bai fiye illata ita wannan fata ba amma yayin da suka dade wannan fata wacce take baka suka dago da fara za su dinga jin matsanancin zafi a cikin jikinsu sannan wannan illa ba ta tsaya a nan ba ita wannan fata idan ana shiga rana wata rana zaki ga cewa sun yi jajawur kamar an so ya kosai idan tayi wannan ja ta zama abin da muke kira da hyperemic saboda an tunkudo jini yayo sama yayo wannan waje to wannan shi yakan ba su illa su dinga samun wani dabbar dabbare su zama baki 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 a jikin jikinsu wannan duk illoli ne da shi wannan wato mayuka sukan yi a jikin bil adama wannan illa ba ta tsaya a nan ba waɗannan mayuka da sukan yi amfani da su da akwai wani sinadari da muke kira da mercury wannan sinadari na mercury yana ɗaya daga cikin abin da ake kira da toxic heavy metals wato abubuwa ne da idan suka shiga jikin bil adama sukan haifar da illa matuƙa kwarai da gaske idan mace tana amfani da waɗannan mayuka na bleaching da akwai abin da muke kira da mercury poison saboda wannan sinadari da waɗannan mayuka suke dauke da shi to wannan sinadari na mercury zai shiga cikin jikin bil adama zai taru sai ya haifar da matsala waɗannan matsaloli su ne wannan sinadari na mercury ba zai tsaya a iyaka cikin jinin bil adama ba sai ya tafi waɗansu sassa na bil adama ya lahanta su
masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka likita ya koro jawabi amma kuma lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo jiki a latilas anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako a mako mai zuwa zamu ci gaba da tattaunawa a cikin shirin inda likita zai ci gaba da yi mana bayani kan irin cututtukan da bleaching ke haifarwa a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku sai Dr. Kani da ya kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. Mu huta lafiya.
Wannan shirin na tuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya.